Kuta Bala, Stéphane Jujito.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Kun sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurarin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da safiyar yau Asabar ta raga watan Maris. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken jiya Juma'a ya ce zabi ya rage na Hamas ko ta yadda a cimma tsagaita wuta a Gaza kwanan nan ko a'a. Da yake magana gabanin wata tattaunawar da za a yi a Washington da wata tawaga daga kasar Turkiya, Blinken ya ce Amurka dai na ci gaba da kokarin ganin an kwance damara a Gaza, duk wada rahotannin da ke nuna cewa wakilan Hamas a tattaunawar birnin Al-Qahira sun fice daga zauren tun shekaran jiya Alhamis. A wannan lokacin, a wannan sa'ar mun dukufa wajen ganin ko za mu iya cimma tsagaita wuta. Abinda Blinken ya gaya ma manema labarai kenan, ya kara da cewa sannan a yanzu Hamas ce matsalar. Matsalar kuma ita ce ko Hamas za ta yanke shawarar cimma tsagaita wuta ko a'a, wanda za fita amfani kowa. Ya rige nata. Mu dai muna ta aiki wurjanjan. A shirye kasar Turkiya take ta dau nauyin wani babban taron kawo ƙarshen yakin Ukraine, wanda da ita Ukraine din da Russia za su hallara, a cewar shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan, bayan wata ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a birnin Istanbul jiya Juma'a. Muna masu bayar da babbar gudummawar mu don kawo ƙarshen yakin bisa tattaunawa. A cewar Erdogan, ya kara da cewa ya kuma jaddada goyon bayan kasar Turkiya ga diyocin Ukraine. A tsawon shekaru biyu na yakin na Russia da Ukraine, Turkiya, wadda mambar NATO ce, ta gwammace ci gaba da yin kyakkyawar hulɗar diplomasiya da kasashen biyu, kuma ana ganin za ta yi kokarin ganin an yi tattaunawar zaman lafiya tsakanin waɗannan abokan gaban. Dan takarar shugabancin Amurka Donald Trump ya bayyana damuwarsa kan matakin haramta amfani da kafar TikTok a Amurka gabanin wata ƙuri'ar da Majalisar Wakilan Amurka za ta kada a makon gobe, wadda za ta baiwa kamfanin ByteDance mamallakin TikTok wa'adin watanni 6 ya tattara ya nasa. Tsohon shugaban na Amurka wanda ke takarar sake shiga fadar White House ya rubuta ta kafar Truth Social cewa muddin aka kawo ƙarshen TikTok to kafar Facebook za ta rubanya abinda take yi. Ya kara da cewa shi bai kaunar ganin Facebook ta karu. To amma nan take kwamitin yakin neman zaben sa bai ce komai kan ko Trump na da wani ra'ayi game da kudirin na majalisa kan makomar TikTok ba. Shi ma kamfanin Meta mamallakin Facebook ya ki cewa komai. A shekara ta 2020 dai Trump ya nemi haramta amfani da kafar TikTok a Amurka, inda mutane miliyan 170 ke amfani da ita, amma kotu ta na shi. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin ƙasa na jam'iyyar Republican jiya Juma'a ya kada ƙuri'ar nada jami'an da Donald Trump ya fi so don jagorantar jam'iyyar, wanda hakan ya bashi damar cikakken iko da jam'iyyar. Yayin da ya kama hanyar zama dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar sau uku a jere, an zabi Michael Watney dan jam'iyyar Republican daga jihar North Carolina, wanda shi ma ya goyi bayan zargin da Trump ya cewa an yi magudi a zaben shugaban kasa da ya gabata ba tare da gabatar da hujja ba a matsayin sabon chairman na kasa na jam'iyyar a ƙuri'ar da aka kada da safiyar jiya Juma'a. Sabon kwamitin zaɓin Trump ya sha alwashin ba zai yi amfani da kuɗin jam'iyya don ɗaukar nauyin tarin shari'un da Trump ke fuskanta ba. A ƙarshe, ƙasar India jiya Juma'a ta fara maida 'yan gudun hijirar ƙasar Myanmar, waɗanda suka nemi mafaka bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar a shekara ta 2021 kuma tana shirin ta sakiyar ƙarin wasu cikin ƴan kwanaki masu zuwa mako guda bayan da ta ce za ta kawo ƙarshen tsarin shiga ƙasashen juna ba tare da takardar visa ba dubban farar hula da kuma ɗaruruwan sojoji ne dai suka tsere daga Myanmar din zuwa wasu jihohin India inda ake samun dangantaka ta harshe da ma yankwantaka tsakanin al'ummomin biyu wanda hakan ya janyo fargaba ga India saboda yiwuwar tashin hankali ya bazu zuwa India
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
lafiya kalau alheri ya gurin naku
lafiya lau ai nace ne dauki hankalinka a wannan makon banda wannan jawabin shikara shikara da aka shugaban Amurka suka saba yi da ake maganan bayani akan halin da kasashe ciki wanda shi mai dauki hankalinka
wannan zaki zaki tsari tsaka mai yake dokdanin shine babban al'amari a nan America dai a wannan mako ne kuma kin san galibi mu masu baki da muke kasan nan mun ji irin batutuwa da aka yi musamman akan harkan tsaron kasa wanda yake kin san galibi mutanen mu akan samu ƴan Africa da wasu gurare sukan biyo ta farauniyar hanya ta wato iyakar kudancin America suka shigo kasan nan
gurare dai ta hanyoyi daban-daban
yoyi daban-daban suka amfani
kun kai sami irin bakin nan da suka shigo ta barauniya hanya zaka sha mamaki
wallahi zaka sha mamaki
yanda mutane suke
kuma abun mamaki dukan su duk wanda zai shigo sai ka ji ya ce ko da kuɗi ba zai sake biyowa ba haka kuma ba zai bar dan uwan shi ya biyo ba amma kuma ina duk da irin wannan kashegi da ake amma kuma mutane sukan biyo to babban abin da ni ya
fita kasada ce kware-kware
gaskiya so wannan shine ni babba abin da ya dauke min hankali irin din matakan da shi shugaban kasa ya fadi na neman kare wannan hanya ko kuma dauka matakai na tsaro a kiyaye mutane da suke biyowa wurin
to madalla muna koyi kullun aka ce duniya makaranta ce baki
ɗaya
ko kullun kana koya da kana koyan darasi kana kuma ganin wani abu sabo da ba saba gani ba
gaskiya
to da fata Allah ya kare irin waɗanda suke shiga irin wannan hali ya kuma kawo ci gaba a ƙasashen mu domin idan ƙasashen mu suka ci gaba ina tsammani
haka ne babu wanda zai taso ya bi wannan hanya mai haɗarin gaske
haka ba za su yi haka ba to Allah ya kawo mana ci gaba a kasashen mu.
Amin sama amin.
To kamar yadda muka saba ba bari an yi rasuwa a wurare daban-daban bari mu fara da mika gaisuwar ta'aziya ta sashen Hausa zuwa ga iyalan marigayi honorable Peter Agara wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar 29 ga wannan ga watan jiya za a kuma jana'izarsa ranar Alhamisi zuwa Ekwa Bishara number 1 a Yango. Gaisuwar ta'aziya zuwa ga Hajara ta wanda da iyalinta duka domin rasuwar yayansu a Jos. Sai kuma muna mika gaisuwar ta'aziya ga Victoria Magid domin rashin danginta a wani harin da 'yan bindiga suka kai. Sai gaisuwar ta'aziya ga Nehemiah Kim Maji shi kuma ya yi rashin kirkinsa Sami Kura. Muna kuma mika gaisuwar jaje da fatar samun lafiya ga Shehu Abdullahi Jegebe sarkin labari. Sarkin labari a bari ya huce.
To
kana san kwance muna
da maganin alheri Allah baka lafiya.
Sai baka lafiya.
Amin sun amin. To bari ni kuma mu mika wannan ta'aziyya ga mai sauraren mu yau da kullun injiniya mai guru makeri kwata gora wanda ya ce Allah ya yi wa yayan mahaifinsa rasuwa a ranar Laraba wanda aka fi sanin ta da suna Gwaggo Ige Kurusu a Bodinga. To Allah ya gafarta mata. Wannan kuma sako ne da ta fito daga mai sauraren mu Hamidu Kalallabuwa a jihar Gifa jamhuriyar Nijar. Yace yana mika sakon ta'aziyya zuwa ga al'ummar garin Gudumariya bisa rasuwan sarkinsu na wato wannan gari kenan da ake kira Arifa Waruma wanda ya rasu a garin na Gudumariya. Yace Allah ya ji kanshi kuma Allah sa ya huta. To sai kuma wannan taya murda ne na nadin sarauta ga Fahad Sabe Salmanu mai addu'a wanda mai girma uban kasa Galadiman Daura hakimin mai addu'a zai nada shi sarkin dawa. Za a yi wannan nadi ne a yau a Asabar da safe da misalin karfe 10 a fadar mai girma Galadiman Daura hakimin mai addu'a. To wannan ko sako ne daga babawo Matu mai addu'a a jihar Katsina a madadin iyali da abokan arziki. To Allah sa a yi wannan nadi lafiya. Shi ko sarkin dawa. Sarkin dawa ba su ne masu zuwa farautar namun daji da sauransu ba.
Kai ma.
Ni ma.
Da yake kai ma musaraki ne ai ka san duk talaucin nan. Ka san shi su. Na gaba to Allah ya taya shi riko.
Amin sun ma.
Ku sa gama da duniya baki ɗaya lafiya.
Amin.
Bari mu shiga zangon gaishe-gaishe muna mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Gogo na Goma a Zaria da Muhammad Arwatu a Abuja sai inna mai koko a unguwar Bishar Zaria da Hajiya Titin Lagos a Kaduna da na mai koko Aliyu Kogoro Allah ya sa haka sunan ne yake. Sai gaisuwa zuwa ga Baba Idi a unguwar Bashar da Kawo Sama'ila a unguwar Bishar da Talatu da Ahmadu Mu'adu da matansa da Inna Baba dukansu a unguwar Bashan da baban uwani a layin Alature na Kano da Maryam da uwani sai Bensa a Abuja da Binta a Magama da ƴar Bauchi a birnin Abuja sai yaya Umar da Ruqayya da Bibi Hafsat a Kaduna. Gaisuwa zuwa ga Aisha da ƴaƴanta Aisha da Zainab a Zamfara sai Bilkisu da mai gidanta a Abuja da Usman da iyalansu a Kano. Gaisuwa zuwa ga Halima Abdalla Aisha da kananta Faruk Maryam Ahmed da Usman sai kuma Amarya Shukura da Husna. Gaisuwa bari ya huce zuwa ga Hajiya Zainab Marshall a Abuja da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma wannan sakon gaisuwar abin ya huce daga Ahmed Baba a Cuku a garin Sawama a Ghana. Yace yana mika gaisuwa ga sarki na Madina a Sawam da mahaifiyarsa Umma Hassana da Alhaji Imrana da Aunty C Kaulin Accra. To bari kuma na mika gaisuwar sada zumunci ga Malam Sita Dikko a unguwar Ahira City a Sawam da Malam Abdul Ganiyu a Zango Sawam da kuma Alhaji Imrana Madaha a Zango Sawam da Tijo Arziki da Malam Adamu Bayawa jikan John Muhammad da Hajiya Soye Ba Amadu a dukkanin su a Sawam da fatan sun tashi lafiya.
To ma dalli kamar yadda muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da aka bari mu jire da waɗannan gaishe-gaishe da ke hannuna da aka aiko ta hanyar sada zumunta WhatsApp. Gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Jeral Ishaya Kure da Abdulsalam Muhammad sai Samuel Sambanzin da Salamatu Danjuma. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Buba na kan kwana miya. Allah ya sa haka wannan sunan yake na kan kwana miya da Tasindi Gata da Davidson Madison da Danjuma Sadiya sai Sikidiya Angel da Jacob Megida. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Ayuba Matu da Dr. Bakari Ibrahim Bunga da Kam Mai Samari sai Ezekiel Gomos da George Pam. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Ambassador Emmanuel Peter D da Ibrahim Bala sai Haruna Mohammed Katsina. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Lado Tambay da iyalinsa da Iliya Sallau da Desmond Shalom sai Matthew Kadans da Yasmi Diga Alisa kanan suna yake sai Michael Saidu da Rabra Akila Adamu sai Haruna D Gaga da fatar an tashi lafiya.
Allah kina da kabul to har yanzu tabbin helpful domin waka ba ina jin dadi na murna kamar na ranar saboda ina son ƙarin kare wakan na safa kamar wani kamar ba ta shine ba kuwa ina son ƙara kuma ma inda da ka zo kuma ka fita kamar ku na zo na fari ko da ganga ake bugawa ayi gangami mu kuma na buga su yau dan yaran kasa ni na kira ga ɗan Niger mazan mu da mata ku bude kunnuwa ku ji ka sako na da ni zan fada idan an dauka da kyau yana magani a cikin shi kaga ba sai gumi ba siyasa a cikin shi babu tsokar ra'ayi a cikin shi babu san zuciya kin gani to wannan wakal kullun ina yi kullun ne ina ta ina san da wannan magana ta ruwan samu kuwa to kin gani ina yi ta ita ce bakan nan miyasa ba to kuma kuma wani ma ina san su tunda ko sai wanda nayi ko da lidi ta ne
ai na ga Aisha ma kamar kana san ta na san dai wata Aisha ce dai wanda dai
ita Aisha ita gudun saboda ita mun kasari ta ake wannan nan sai bai na zama da Aisha a Najeriya rubutu ne zagaye na wannan kuwa to duk su da yake recording in alwas yana fadi ban ma saba wa Aisha a cikin wakon da zai yake shi a kowane ji wani wanda ke ga kallon wasan mu kana cin shi to shi yana son wakar kanmi to zai labarin ina cikin studio ina cikin hududu saba wa albina sai ce mun awa a cikin albin zaka ka ta Aisha ni ta saba ya ta hata ita ce dia kudin to shi dia kudin na Aisha ake yi zaka cikin da kudin shi ga shi ita ce ba ta hudu albina na wala asan ma duniya gaba ɗaya kuwa wannan kale
ai ko a wurin biki in aka ce Aisha nan daga an buga ta ƴan mata tabarkalla masha Allah suna san Aisha nan
kin gani kuma ake kuma I want to know oh Aisha marmato gizi gizi for Aisha Aisha for Aisha if you love me Aisha I need you Aisha I love you I love you ji kan sarki Aisha kin gani kuma akwai wani da abu ya zuci ni waka inda hutu sokin ya samar sun mata ta ana sanda saboda kalamin da suke ciki saboda salin da yake wakar salin da yake wa mutane abin dariya a cikin kuma sa'ulan ƙarƙa jin gona yana ɗaya daga cikin aikin da ake kuma yana nuna ki an ba aikin ƙarfi ba.
To kamar tsawon wannan lokaci da ka fara wannan waka wasu irin matsaloli ko ƙalubale ka ci karo da su?
To shi dai ƙalubale na farko da muka gani da na samu shine wajen tallafi tunda yau in zaka yi album sai ka zo cikin zama to yawanci mu muke da kuɗin mu muke zuwa mu yi recording muke zuwa mu yi duplicate din shi mu je mu saida nan su ba ku tallafi kuma na biyu yanzu sai muka so cikin wani na yi wanda kamar su ɗan gidan ba sa sauraron kin na gida a yanzu na waje yanzu zai ke ɗauki misali in kirki na mutum a cikin sallashi da zai samu wani na Niger guda 20 biki ta bana wani guri guda 40 guda 100 to muna cikin wani kalubale shi ma to kuma na uku shine kuma kamar tallatawa kin ga zina an yi jira kuma da ma tallata mana kuɗi ne ba kamar Najeriya ba kamar Senegal ba kamar Mali ba sai su kuma da masu tallatawa ita kuma waka dan kana ta ba tallata maka to kullun ba ka samu abu da kai su kuma zaka yi ta ne kawai a wuce shi kuma kamata a ce yau wanda suke saurara sama internet da wanda suke janyo sama internet da zama zuwa cikin kana da wani abu da zai ka shigo maka to muna Niger ba mu da wannan abu kuwa misali a nan gaba muna da muna yaƙi da mu gani ya kamata mu yi dan dai abin zama toki an samu riba saman aikin da ake ba.
To yaya hulɗa ka take da sauran kamar irin ƙungiyoyi masu zaman kansu ko kuma wasu proje haka da suke kamar ɗaukar mawaƙa su ba su horo ko kuma wasu abubuwa da ya kama kamantan haka?
To mu mun hulɗa masu mai amma babu wani horo da ke ba muna ma kamar shiga ne kake babu wani horo da ke baka mai muna da alaƙa ne da proje ka wanda ana aiki da aiki sa kiran mu
to ba da ni an wasa mu
gaskiya
muna godiya yawa muna godiya kwarai da gaske. To baba yau labarin da zan baka ko labari ne na dan Zaria da Bakano.
Kina a sha chafta
wannan. Dan Zaria ne baba da Bakano suka je neman aiki.
To
suka rubuta wasiƙa neman aiki aka dauke su aiki to abokai ne tun dama. To shikenan da suka tafi wurin interview.
Haka.
Sai aka fara kira mu Bakano.
To
da aka kira Bakano baba aka tambaye shi. Aka ce mishi tambayar farko wai wane ne shugaban kasa to a zamanin Buhari ne to aka tambaye shi wane ne shugaban kasa yace a Muhammadu Buhari sai aka ce to da kyau sai aka ce mishi to Najeriya ta samu wace shekara Najeriya ta samu yancin kai sai yace 1960
na'am
sai aka ce mishi to wai cutar kanjamau tana da magani? To amma likitoci sun ce ba a tabbatar ba.
To
akwai magani amma likitoci sun ce ba a tabbatar da wannan maganin ba. Shi da aka ce to madalla da kyau. Sai aka ce to shi ke nan ya je kira na gaba. Tambayoyin sun kare ke nan. Tambayoyin ku da uku aka mutu. Sai aka je aka kira ya kira ya je gaya ma
Tanzania
ba zan zage. Yawa sai shi da ni gani aka tambaye ka. Ya ba shi ta ansa ba. Wai na farko idan ka je ka ce Muhammadu Buhari.
Tambayar farko.
Tambaya da biyu ka ce dubu.
Alin
ɗari tara da fitin. Ya ce ta uku kuma ka ce amma likitoci ba su tabbatar ba. Ya ce haba don wayan nan tambayoyin ku kenan ka ga kake tambayoyin ku kenan. Shi ne nan shi wannan da ya tafi. Aka tambaye shi ɗan zariya ya isa.
Tambayar farko dai Buhari. Tambayar ta biyu an samu shi ne alin ɗari tara da fitin. Sannan kuma tambaya ta uku. Amma likitoci ba su tabbatar ba. Na'am to ba
zai yi wato. Shi ke nan da aka je aka ce mu farko da aka ce mishi ya sunanka. To ai sai Muhammadu shugaba Muhammadu Buhari. Sai aka tambaye shi shekarun ka nawa. Ai wace shekara aka haife ka. Shi kuma ɗan matashi ne. Sai alamun 1960 suka kalle shi an tambaye ka suna ka kace Muhammadu Buhari an tambaye ka yaushe aka haife ka kace wai
shekara 61
kada kuma kai duka shekarun ka ba su kai 30 ba sai daga cikin masu wannan interview ya kalle shi yace kai ma haukaci ne sai ya ce mishi Na ga malama gidan na daga mana hannu sabili da aka tilas bi jabirki ne yanzu a madadin
baba ya ku muke
alheri ke muku fata alheri da ku fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Station da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.